نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث في كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوكوانا وطا ضياء قوتا جماد الآخرة شكرا تدبو إيدا تريه إيدا أربعين دبير هجرة من زنسيرا عند محمد sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina shine kuma ya dace da 14 ga watan 12 shekara ta 2023 shekarar miladiya insha Allah ta'ala zamu ci gaba da karatu a cikin darasin man littafin mai albarka na riyadus salihin wallafar babban malami al-sheikh abu zakariya yahya bin sharaf an-nawawi Allah ya ji kamalin da rahmarsa a wancan sati da ya gabata ɗan uwa idan ba a manta ba mun tsaya ne a hadisi mai lamba ta 43 a cikin kitabul manthurati wal mulah hadisin nan dogo da muka karanta da yake bayani akan wani bangare na yakin Hunain yau kuma insha Allah ta'ala zamu tashi hadisi mai lamba ta 44 a cikin dai wannan kitabi na al manthurat wal mulah مالك وأن أبي هريرة رضي الله عنه قال حديث أربع عنده أنكر بوشدك صحابي أبو هريرة عبد الرحمن ابن صخر الدوسي ألا مألوك كين سركي كاري ذا أقريش يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زن الله إراد أمنتي سكارة بتا أقريش يتي أيها الناس ياكم تانيه إن الله طيب lallai Allah madaukakin sarki mai tsarki ne la yaqbalu illa tayyiban baya karbar wani abu sai mai tsarki wa inna Allah amara almu'minina lallai Allah subhanahu wa ta'ala ya umarci mu'minai bima amara bihi almursalina da abin da ya umarci manzanni da shi fa qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya fada ya ayyuhar rusulu kulu min at-tayyibati wa'malu salihan ya ku manzanni masu girma kulu min at-tayyibati ku ci daga tsarkaka wa'malu salihan sannan ku yi aiki nagari wannan aya tana cikin suratul mu'minun wa qala ta'ala hakanan Allah subhanahu wa ta'ala ya fada game da mu'minai kuma yace ya ayyuhallazina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani kulu min tayyibati ma razaqnakum ku ci daga tsarkakan abinda muka azurta ku da shi thumma zakara ar-rajula annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sannan ya ambaci wani mutum yutilu safara yana tsawaita tafiya ash'asa gashinsa yayi butsu-butsu ya barbaje babu kyau shine ash'asa lokacin da gashin mutum yayi rashin kyau ba gyara irin gashin mutum a cikurkuɗe din nan a cikurkuɗe gashi duk yayi kura to sai a ce masa ash'asa aghbara jikinsa kuma duk yayi kura alamin ya sha wahala saboda tafiya saboda zango da ya yanke mai tsayi na tafiya da yana yi kana ganin sa ka san wannan lalle matafi ne saboda jikinsa duk yayi kura annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace ya muddu yadaihi ila sama yana miƙa hannunsa zuwa sama ya rab yana cewa ya ubangiji ya ubangiji sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace mata'amuhu haramun sai dai kuma abincin cinsa haramun ne abin da yake samu ya ci da kansa da shi yana samu ne ta hanyar haramu wa mashrabuhu haramun, abin shan sa haramun ne, duk abin da yake samu ya kai cikin sa na sha shi ma yakan same shi ne ta hanyar haramun. Wa ghuzziya bil haram, sannan an ciyar da shi da haram, lokacin da yake karami abincin da aka bashi jikinsa ya gine ya girma daga haramun aka ciyar da shi. Sai annabi tsira da aminci sa tabbata a gare shi ce fa anna yustajabu lahu, irin wannan ko fa anna yustajabu lidhalika, taya za a yi amsa addu'a ga irin wannan, taya za a yi irin wannan yayi addu'a Allah madaukakin sarki ya amsa masa addu'a sa ba za ta karbu ba. Wannan hadisi rawahu Muslim, Imam Muslim ya fitar da shi a cikin ingantaccen littafin sa. Dan uwa, wannan hadisi kamar yadda muka ji shi daga farko zuwa ƙarshe, nayi masa fassarar daidaikun kalmomi ne kafin kuma mu dawo a karo na biyu. Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa a cikin wannan hadisi na Abu Huraira, yace ya ayyuhan nas, yayi kira na gaba daya domin mutanen da suke sauraron sa a lokacin, kowa ya bada hankalinsa dan ya ji saƙon da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi zai isar. Annabi yace inna Allaha, lallai haƙiƙa Allah madaukakin sarki tayyibun, mai tsarki ne Allah subhanahu wataala, mai tsarki ne shi ne malaita a ƙasa, ay munazzahun ala naqaisi muqaddasun ala al-afati wal uyubi, Allah subhanahu wataala abin tsarkakewa ne daga dukkanin tawaye-tawaye, daga dukkan abin da yake zama tawaya ne, lallai ne a tsarkake Allah madaukakin sarki daga wannan. Sannan kuma abin girmamawa ne, abin kambamawa ne daga dukkanin wani aibi da kuma dukkanin wata na ƙasa, ba a jinginawa Allah madaukakin sarki da ita. Allah madaukakin sarki mai tsarki ne ta kowane ɓangare, idan ka tauye Allah madaukakin sarki ta wani ɓangare daga cikin ɓangarorin sunayensa ko siffofinsa, to wannan ka sanyawa Allah madaukakin sarki abin da bai dace da shi ba, ka jinginawa Allah madaukakin sarki abin da kwata-kwata bai cancanci Allah subhanahu wataala a jingina masa ba. Shi yasa abin da Yahudawa da Nasara suka yi ta yi, wannan ko shakka babu, jinginawa Allah subhanahu wataala na ƙasa ne a janibin Allah madaukakin sarki. Abin da suka yi ta faɗar maganganu game da janibin Allah madaukakin sarki, wa qalatil yahudu yadullahi maghlula, Yahudawa suka ce hannun Allah madaukakin sarki wai a shanye take. Me suke nufi da wannan? Allah madaukakin sarki ba mai kyauta bane. Kaga jinginawa Allah madaukakin sarki cewa hannunsa a shanye take, wannan menene? Jingina na ƙasa ne da tawaya ga Allah subhanahu wataala. Suka ce wa qalatil yahudu wa nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uhu, Yahudawa da Nasara suka ce mu ƴaƴan Allah ne kuma mu ne mafiya soyuwa a wajen Allah subhanahu wataala. Kaga ka jinginawa Allah madaukakin sarki da wannan menene? Tawaya ce, na ƙasa ce wannan. Wa qalatil yahudu Uzairun ibn Allah wa qalatil Nasara al-Masih ibn Allah, Yahudawa suka ce Uzair dan Allah ne, Kirista kuma suka ce al-Masihu Annabi Isa dan Maryam shi kuma Allah ne, shi ma dan Allah ne. Wannan shi ma menene? Jinginawa Allah subhanahu wataala menene? Na ƙasa ne. Da maganganu irin waɗannan da Allah madaukakin sarki ya yi kaito mana a cikin Al-Qur'ani, wanda zaga Yahuda da Nasara babu kunya ba tsoron Allah, suna jingina maganganu wanda ba su kamata ba ga Allah madaukakin sarki. Wannan duk ba su sanyawa Allah madaukakin sarki, ba su girmama Allah madaukakin sarki girman da ya dace da shi ba. Shi ne abinda Allah madaukakin sarki ya ce ma qadarullaha haqqa qadarihi, ba su girmama Allah subhanahu wataala girman da ya dace da Allah subhanahu wataala ba. Shi ne Allah annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce inna Allaha tayyibun, Allah subhanahu wataala mai tsarki ne shi a karan kansa. Duk wata tawaya da wata naƙasa da wani abu mara kyau, kore ta ake, ɗauke ta ake, ba a kawo ta kusa da Allah subhanahu wataala. Sannan sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce la yaqbalu illa tayyiban, sannan Allah subhanahu wataala baya karɓar komai na aiki sai wanda ya kasance mai tsarki, sai wanda ya kasance mai tsarki. Shine wala yanbaghi at-taqarrubu ilayhi illa bil halali min khiyaril mali, anan mali yace baya dacewa a nemi kusanci zuwa ga Allah madaukakin sarki sai da abin da yake halal, dukiyar da take halal, wacce kai wahala kai aiki ta hanyar da shari'a ta halatta maka ka samu dukiya ka samu to wannan ita Allah madaukakin sarki yake karba idan ka wani aikin alkhairi da ita amma duk abin da ka sani ba at-tayyiba babu ruwan Allah madaukakin sarki da shi duk dukiyar da take ba ta da alaka da halal babu ruwan Allah madaukakin sarki da ita da Allah da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace a la yaqbalu illa tayyiban Allah baya karbar wani abu sai wanda yake mai tsarki ya shafi maganganu ya shafi ayyuka ya shafi abinda mutane suke kudurcewa a cikin zuciyarsu duka in ba mai tsarki ba babu abinda Allah madaukakin sarki yake karba ayyukanka sai sun zama to masu tsarki sannan Allah madaukakin sarki zai karba maganganunka sai sun zama to masu tsarki Allah madaukakin sarki zai karba i'tiqadat naka abubuwan da kake kudurcewa a cikin zuciyarka su ma sai sun zama to mai tsarki sannan Allah madaukakin sarki zai kalle su sannan kuma duk abin da mutum zai samu na dukiya da abin da mutum zai ciyar babu ruwan Allah madaukakin sarki da shi idan ba mai tsarki bane me yake nufi da mai tsarki anan shine malami suka ce alhalal shine mutum ya ci halal din sa ma'ana kaga duk abin da mutum yayi da dukiyar haram babu ruwan Allah da shi wannan shine duk abin da ka san dukiyar da mutum ya samu bai bi ta hanyar halal ya same ta ba to wannan dukiyar wannan abin da ya da dukiyar babu ruwan Allah madaukakin sarki da ita idan sadaka yayi Allah ba zai karba ba idan ibada yayi Allah madaukakin sarki ba zai karba ba idan ciyarwa yayi Allah madaukakin sarki ba zai karba ba babu ruwan Allah madaukakin sarki da duk dukiyar da take ta haramun sai aka ciyar da ita wannan babu ruwan Allah madaukakin sarki da ita wa inna Allaha amara almu'minina sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai haqiqa Allah madaukakin sarki ya umarci mu'minai bima amara bihil mursalina da abin da ya umarci manzanni da shi ka duba Allah madaukakin sarki ya daidaita manzanninsa zababbin bayi daga cikin bayinsa duka da sauran gamagaran mu'minai gaba daya sai daidaita su akan wani hukunci guda daya wannan hukunci ne yan uwa shine neman halal yadda Allah madaukakin sarki ya ce da manzanninsa ku tashi ku nemi halal dan duk abin da ba da halal ba Allah madaukakin sarki ba zai karba ba to haka Allah madaukakin sarki ya gaya mana mu ma sauran gamagaran mutane mu tashi mu nemi halal duk abin da muka samu ba da halak ba Allah madaukakin sarki ba zai karba ba to kaga idan Allah madaukakin sarki ya ce da manzanninsa su ci halal abin da suka ci ba da halal ba zai karba ba ya kuma ni ko kai kenan kaga tauna tsakuwa ne ko dan aya ta ji tsoro to shine sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kawo mana ayoyin da suke bayani a haka aya ta farko tana bayani akan umarnin da Allah ya yi wa manzanni aya ta biyu tana bayani game da umarnin da Allah madaukakin sarki ya yi wa sauran gamagaran mu'minai fa qala ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya ayyuhar rusulu ya ku manzanni kulu min at-tayyibati ku ci daga tsarkaka wa'malu salihan sannan ku yi aiki nagari wannan umarnin haka Allah madaukakin sarki kawo shi ce ya ayyuhar rusul ya ku manzanni to sai ka dauka kamar lokaci guda ɗaya Allah madaukakin sarki ya tattara sai ya ba su umarnin amma Malam Zamakhshari Mahmud Zamakhshari mai tafsirin Kashaf yake cewa kowanne ɗaya daga cikin manzanni Allah ya kira shi ne a lokacinsa ya yi masa irin wannan jan hankalin da cewa ya ci daga tsarkaka kowanne manzo idan Allah ya turo shi cikin mutanensa to Allah madaukakin sarki zai masa wayi a ce ya ga masa cewa ya ayyuhar rasulu kul min at-tayyibati ya kai wannan manzo ka ci daga tsarkaka to amma nan sai Allah madaukakin sarki ya hade gaba ɗaya umarnin ya fada sai ka dauka kamar lokaci ɗaya aka yi su bayan daban-daban aka yi su malamai suka ce abinda ake nufi da at-tayyibatu shine abinda yake ya tattara siffa guda biyu in aka ji an ce at-tayyibatu shine abinda ya tattara siffa guda biyu na farko ya kasance abin Allah madaukakin sarki ya halatta shi wannan at-tayyib ne kamar me misali duk wani abincin da kake ci wanda Allah ya halatta maka at-tayyib ne duk wani abin da kake sha wanda Allah ya halatta maka menene at-tayyib ne amma duk abin da Allah bai halatta shi ba wannan sunansa al-khabithu sunansa datti sunansa kazanta ko da ana cin sa ko da ana shan sa yanzu misali naman alade kun ga wasu suna ci ko naman jaki naman kare duk ba a ci da ana ci to kaga wannan koda mai ci ya ci bai ci a tsayi ba me ya ci al-khabis ya ci me yasa saboda Allah madaukakin sarki ya haramta yanzu zaka sha ruwa zaka sha lemo zaka sha zoɓarodo zaka sha jinja zaka sha duk waɗannan Allah madaukakin sarki ya halatta maka idan ka sha su ka sha me at-tayyib saraka kakke da abu mai dadi amma mutumin da zai sha giya fa mutumin da zai sha burkutu fa mutumin da zai sha menene mutum duk abubuwan da ake sha wanda su kuma Allah madaukakin sarki ya haramta shan su su kuma ya sunan su al-khabithu ina fata an gane ɗaya daga cikin siffar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da tazo a cikin at-taura da injila wanda yahudawa da nasara suke iya gane annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshi da ita shine yazo dan ya halatta abin da yake at-tayyib ya kuma haramta abin da yake al-khabis ba haka bane wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith wa yadau anhum israhum wal aghlal allati kanat alayhi daga cikin siffarsa tajidunahu maktuban indahum fit tawrati wal injili za ku same shi a rubuce a dawwane a cikin at-taura da injila shi wa kenan shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam me siffarsa ya amuruhum bil ma'ruf yanhahum 'anil munkar yana umartasu da duk abin da yake mai kyau yana kuma hana su ga dukkan abin da yake mummuna sai Allah madaukakin sarki ya ce wa yuhillu lahum at-tayyibat yana wa yuhillu lahum at-tayyibat yana halatta musu duk abin da yake at-tayyibat ne wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith yana kuma haramta musu duk abin da yake al-khabith ne mara kyau shine misalin da na ba ku duk abin da Allah ya halatta ya ce a ci ko a sha sunansa at-tayyib sunansa at-tayyib shi sa daga cikin rahmar Allah madaukakin sarki zaka kalla abubuwan da Allah madaukakin sarki ya ce mu ci ko wanda ya ce mu sha sun ninninka ninkin ba ninkin ba ninkin wanda yake kan muci ba haka bane shi sa ka kalli din nassi na alqurani ko hadisi zaka ga abinda aka ce a ci ba a fadan sa saboda sun yawa iya abinda ba a so a ci nan iya shi ake ambata maka ba haka bane yanzu ka ga mu inda aka ce a ci tuwo ka ga mu inda aka ce a ci shinkafa ka ga mu inda aka ce a ci shinkafa da wake ko abinda ya kama da haka akwai a cikin alqurani ko hadisi ko a shakunu babu abinda kawai ake abinda ake bayani akai shine me shine abinda ba a so a ci za a ga maka dan su ne yan kadan harimat alaikum almaitatu waddam wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairi llahi bihi wal munkhaniqatu wal mawqudatu haka iya abinda ba a so iya su ake saboda yan kadan ne ba su da yawa ina fata an gane saboda haka abinda Allah madaukakin sarki ya ce a ci sun fiya wannan rahama ce ga Allah madaukakin sarki ga bayi shi sa duk abin da zaka ci na haramun zaka samu alternative nashi a cikin halal kuma an gane ai duk abin da kake so ka ci na haramun zaka samu madadin sa wanda ya fi shi dadi ba a cikin halal da Allah ba haka bane yanzu namun alade namun sa bai fi shi dadi ba dai dai ba mu taba ci ba ba mu sani ba amma dai saboda Allah mu dai tunda muka ji Allah ya ce ka a ci mun san wallahi babu dadi ba haka bane haka ne haka naman kare saboda Allah naman kaza bai fi shi dadi ba naman ungulu naman tsuntsaye da aka rata ba su fi shi dadi ba na kun sa cikin tsuntsaye ma akwai wanda ba a ci eh duk tsuntsun da yake farauta da farcin sa ba a cin sa kamar yadda duk dabba da take farauta da hakorinta ita ma ba a ci kullu zinabin min as-siba duk wanda yake farauta da hakori kamar irin su kare irin su mage irin su kura irin su zaki duk ba a ci ba a ci irin su gafiya duk ba a ci ba a ci amma ka ga suna zuwa su kama su yanki su buge a je a farfe su a ci ba daidai bane ba daidai bane to abubuwan da Allah ya halatta sun fi yawa haka ka kalli abubuwan da Allah madaukakin sarki ya halatta na sha zaka ga wanda suke Allah madaukakin sarki ya halatta din sun fi yawa kuma sun fi dadi saboda haka ɗaya daga cikin siffar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ne yana halatta abubuwa masu kyau yana haramta ne abubuwa marasa kyau wannan ɗaya daga cikin siffar sa kenan saboda haka aka ce at-tayyibatu abinda ake nufi da shi shine abinda yake halal abu na biyu aka ce at-tayyibatu shine abinda ka ci da dukiyar halak shine sharadin nabi na ga maka sharadin guda biyu ne ko duk abinda aka ce masa at-tayyibatu sai suka sharadin nan guda biyu na farko Allah ya halatta maka shi kamar yadda muka bayani na biyu kuma ka ci shi da dukiyar halak ashe koda abinda Allah ya halatta ne in ka ci shi da dukiyar haram ya sunansa al-khabith sunansa al-khabith dan uwan fahimci wannan da kyau ko saboda haka ko shinkafa da wake da mai da yaji kaje ka siya ta naira 300 a wajen mai abinci kaci wai zai ce maka shinkafa da wake haramun ce babu amma a lokacin abinda kake ci haramun kake ci tunda dukiyar haramun ce dukiyar haramun ce saboda mutum sata yayi fashi yayi dukiyar kudin gwamnati ne je sato duk Allah madaukakin sarki ba zai karba haramun ko sadaka mutum ya dauka ya bayar da dukiyar haramun Allah madaukakin sarki ba zai karba ba wasu malaman suka ce ko aikin haji mutum ya je yayi da dukiyar haramun Allah ba zai karba ba saboda inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiban tayyiban wasu malaman suka ce da mutum ya je aikin haji yace labbaika allahumma labbaik malaiku yace la labbaika wala sa'daika wa hajjuka mardudun alayka ce ba a san labbaikan naka ba a san sa'daikan hajjinka abin mayarwa ne abin juyarwa ne zuwa gare ka ba a so haka za a gaya masa saboda duk wanda ya ciyar da kansa ya ciyar da iyalinsa da dukiyar haram ya cuci kansa ya cuci iyalinsa yi kokari duk wahalar halaka je ka same shi ka yi hakuri ka jure ka rabu da duk haram din yawansa duk dadin sa wallahi karshe sai ya zamto nadama da bala'i a gare ka haka haka al'amarin yake babu canji shine wala yaqbalu illa tayyiban Allah madaukakin sarki ya umarci manzanni da abin da ya umarci mumine da shi yace da manzanni ya ku manzanni kulu min at-tayyibati ku ci daga tsarkaka wa'malu salihan sannan ku yi aiki nagari sai malami suka ce ashe ɗaya daga cikin sharɗin karɓar aiki shine mutum ya ci halal kulu min at-tayyibati ku ci halal wa amalu salihan sannan sai ku yi aiki nagari sai Allah ya karɓa an gane wa qala ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala yace ya ayyuhal ladhina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani kulu min at-tayyibati ku ci daga tsarkakan ma razaqnakum abinda muka azurta muku da su kuci daga tsarkakan abinda muka azurta ku da su ya ayyuhal ladhina amanu kulu min at-tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun suratul baqara Allah madaukakin sarki ya ku waɗanda kuka yi imani kun ga wancan manzanni aka kirawo ku kalle kiran da iri ɗaya ne ya ayyuhar rusulu kulu min at-tayyibati kulu min at-tayyibati ya ayyuhal ladhina amanu kulu min at-tayyibati ma razaqnakum duk abu ɗaya aka faɗa nan wajen sai Allah madaukakin sarki ya jingina arzikin zuwa gare shi kulu min at-tayyibati ma razaqnakum ku ci daga tsarkakan dadadan abinda muka azurta ku da su wai mai azurtawa kenan Allah madaukakin sarki dan Allah ya nuna maka cewa ka tsaya ka nemi halakkin ka na arzikin ka naka ne kuma shi zai baka shi sa sai ya jingina arzikin zuwa gare shi ma razaqnakum abinda muka azurta ku da shi na sani arzikin in ka ce zaka je ka nema ta hanyar da bata dace ba sai ya ga dama zai baka sai ya ga dama zai baka man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman me nuridu Allah ce summa ja'alna lahu jahannama islaha madhmuman madhura man kana yuridul ajilata wanda duk yake son duniya ita ce mai gaggawa al ajila kenan mai gaggawa duk wanda duniya yake so ya tara ta kowace irin hanya Allah ya ce ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu za mu gaggauta masa abinda muka ga dama shi ma ga wanda muke so kaga ba kowa yake neman haram bai samu ashe haka ne ba kowa yake neman haram ya samu ba haram ce amma wallahi wani zai ta neman ta haka zai mutu yana neman haram kuma bai samu haram din ba ba haka bane akwai wanda zaka ga tunda ka san shi aikin sa na cuwa ne da kaza da kaza kuma yake yin kuɗi har yanzu bai kuɗi ba dan ya kuɗi yake ba bai yi kuɗi ba kuma har yanzu kuma da wahala yayi haka zai mutu a wahale saboda ka'idar ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu ko da haram din ce sai Allah ya ga dama zaka samu kamar yadda ka san halak din kamar sai Allah ya ga dama zaka samu to dan uwa me zai hana ka hakura da haram din ka koma wajen halak din in ka mutu kana neman halak baka samu ba ka ci riba kamuci kana neman halak baka samu ba baka kudi ba ka ci riba alal kalla dai baka je ka ebo abin da ba naka ba baka ciyo ka maya maya ba baka je ka akko abin da zai hana ka kwanciyar kabari ba ka huta shi sai Allah madaukin sarki yace ma razaqanakum abinda muka azurta ku da shi thumma zakara ar-rajula sannan sai annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ya ambaci wani mutum a matsayin buga misali ya ambace shi ya ba mu labarin sa dan mu gane tasirin da halaka yake da shi a cikin rayuwar mutum thumma zakara ar-rajula sannan sai annabi ya ambace wani mutum yuqilu safara mutumin yana tsawaita tafiya me yasa aka ce tsawaita tafiya dan tafiya ɗaya ne daga cikin abin da ke sa amshi addu'ar mutum an gane idan kana halin tafiya kana cikin halin kunci ne da matsi akwai wahala tafiya akwai wahala to duk mutumin da yake cikin halin tafiya ana sare idan ya daga hannu ya ubangiji ba na abu kaza Allah zai bashi Allah zai bashi to kaga ɗaya daga cikin sharɗan karɓa addu'a sun tabbata a gare shi shine sun mai tilu safara abu na biyu ash'as aghbara kansa dai yayi kura kansa dai ya ci kurkuɗe babu kyan gani ba gyara sannan aghbara jikinsa shi ma dai yayi kura me dalili saboda tafiyar da ya share shi ma wannan yanayin da yake ciki hali ne da ake sa ran za a amsa addu'arsa ina fata an fahimta yan uwa hali ne da ake sa ran za a amsa addu'arsa saboda yana cikin wani hali sannan kuma ya muddu yadayhi ila sama abu na uku yana daga hannunsa zuwa sama shi ma abu ne da in kai addu'a ka daga hannu ana sa ran za a amsa addu'arka ba haka bane sannan kuma yana cewa ya rabbi ya rabbi yana tawassali yana kama kafa da sunan Allah madaukakin sarki na rabbi mai rububiyya wanda shi ya halice shi shi yake kula da shi komai nasa a hannun Allah yake yadda da haka yana cewa ya rabbi ya rabbi kun ga ya cika da yawa daga cikin sharɗan karɓar addu'a abubuwa ne da idan mutum ya yi su addu'arsa ya kamata ta shiga a karɓe ta to amma me ya faru sai Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kawo mawani' al-mawani' sune abubuwan da za su kawo cikas su kawo tasgaro addu'a su take karbuwa shine wa mat'amuhu haramun abin fa da yake ci haramun ne wa mashrabuhu haramun abin da yake sha haramun ne wa malbasuhu ko wa guzziya bil haram sannan an ciyar da shi lokacin da yake karami da haramun ko ga abubuwa ne suka taru sai nuna lokacin da yake karami an ciyar da shi da abin da yake na haramun lokacin da ya girma shi kuma ya ciyar da kansa da mai shi ma haramun fadin annabi da ya ce wa mat'amuhu haramun kun ga hali kibarhi kenan ko lokacin girmansa haka nan kuma waguziya an ciyar da shi da haramun wannan kuma yana nuna lokacin me lokacin yarintarsa sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce fa anna yustajabu lahu ta yaya za a amsa addu'a irin wannan ba irin wannan ne yake amsa ba wannan hadisi umda ne da malamai suke cewa lallai duk mutumin da yake cin haramun Allah bai karba addu'arsa duk mai cin haramun Allah madaukakin sarki baya karbar addu'arsa Allah subhanahu wata'ala ya kiyaye mu amin rawahu muslim wannan hadisi imam muslim ya fitar da shi insha Allah ta'ala wannan hadisin zamu ji karin bayani akan sa sosai idan Allah kai mu gobe ranar juma'a wa anhu radiyallahu anhu qala haka nan wannan hadisi shi man karbo shi daga sahabi Abu Huraira Allah madaukakin sarki kara masa yarda qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace salafatul la yukallimuhum Allah yawm al-qiyamah dangin mutane guda uku Allah madaukakin sarki ba zai zance da su ba wala yuzakkihim ba zai tsarkake su ba wala yanzuru ilaihim ba zai kalle su ba walahum azabun alimun azaba mai radadi ta tabbata a gare su na farko shaykhul zani tsoho wanda ya kai shekarun tsufa da an ga shi da a ce tsoho amma zanin mazinaci ne wa malikun kazzabun da shugaba sarki gwamna wanda yake jagorantar mutane yake amma kazzabun makareci ne duk magana da zai ƙarya yake wa mutane wa ailun da talaka fakiri bashi da komai mustakbirun kuma ga girman kai talaka ne bashi da komai amma sai girman kai to waɗannan mutane guda uku annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wannan azaba guda hudu ta tabbata akan su na farko Allah ba zai musu magana ba ba kuma zai tsarkake su daga zunuban su ba ba kuma zai kalle su kallo na rahama ba sannan abu mafi muni daga ciki shine azaba mai radadi ta tabbata a gare su na farko shine abin tsoho wanda yake mazinaci alqali iyab al-yahsabi alayhi rahmatullah mai littafin ashqa a cikin sharhin sa na sahih muslim yake cewa khusu bil wa'id al madhkur li anna كل منهم ألزم المعصية مع عدم ضرورة إليها وضعف داعيتها عنده وضعف داعيتها عنده يتي وعندنا متاني قده قده أبن سأك كيبا تيسو أكي مسوانا ممونا نركان أزابر يتي لأن كل منهم سبودا كوان إيدا قد تيسو ألزم المعصية يا لزم تونسا قولي ma'a adami daruratin ilaiha tare da babu wata larura da za ta kai shi zuwa ga wannan saban akwai saban da mutum zai yi a ce ai wani ai masa ujiri abu kaza ya sashi wannan saban to shi babu irin wannan ujirin da za a yi masa wa ba'fi da'iyatiha indahu sannan kuma duk abinda zai jashi ya kiraye shi zuwa ga wannan zunubin za ku ga yayi rauni a tattare da shi dukkanin su mutanen nan guda uku فأشبه إقدامهم عليها المعاندة والاستخفاف بحق الله وقصد معصيته لا لحاجة غيرها ما ليتي سيأكا كمانتا قبات السزوى والننسى بند سكي أما تأين شغات كنسى بان الله مأكين سركي دبجري وأمران الله مأكين سركي دوكمرين جانب الله سبحانه وتعالى yanzu misali kalli tsoho wanda yake shekarunsa sun ja babban abin da yake kai mutum yayi zina galibi menene yarinta samartaka motsawar sha'awa haka ne to waɗannan abubuwa za ku ga galibi an fi samun su ne a wajen wa yaro matashi amma duk mutumin da ya kai shekarun tsufa zaka ga hatta abin da yake tunzura jikin mutum sha'awa ta tashi nasa yi rauni sosai ba shi da wannan da yawa to me kai shi zuwa ga zina kuma ina fata an gane shi yasa aka ce dama duk abin da zai ja shi zuwa ga wannan abin zaka ga nasa yi rauni to bai dace ba idan da saurayi ne matashi yayi zina sai a ce ai samartaka take ɗibarsa yarinta take ɗibarsa gafin sha'awa yake ɗibarsa tare da cewa babu uzuri babu wani uzuri da shari'a za ta yi masa za a yi masa hukunci amma alal aqalla za ka iya bashi uzuri ko da ba a yafe masa ba amma tsoho fa wani irin uzuri za ka bashi babu wani uzuri za ka bashi haka nan shugaba duk mutumin da yake matsayin shugaba wa yake jin tsoro sai dai a ji tsoronsa ko shi ya kamata idan za a yi wa magana ana tunanin zai yi wani hukunci a yi masa ƙarya ba shi ya kamata ya yi ƙarya ba dan shi ya kamata a ji tsoro ba shi ya kamata ya ji tsoron wani ba to in haka ne kuma me na ƙarya galibi abin da ke jawo ƙarya shine tsoron kada a cutar da kai akan wani abu ko tsoron ka rasa wani abu shugaba mai yake jin tsoron rasawa wa yake jin shakka babu to amma shugaba ya zo ya karkace ya cewa mutane ƙarya to shi sa shi ma ya shiga cikin wannan Allah ya kiyaye mu na uku talaka fakiri ba shi da ko sisi ai galibi abin da yasa mutum yake wa mutane girman kai menene ba yana da wani abu bane na duniya ya samu wani abu ya duba ya ga account ɗinsa akwai wasu miliyoyi ba haka bane ya kalli ne ya ga ga wasu motoci nan masu numfashi ba haka bane ga wani gida na kirari haka ne aiko ga wasu kantina da sauransu haka ya tabbatar ya kama ƙasa sosai to sai ga shi fa ba shi da bukata a wajen kowa kai ne kake da bukata a wajensa sai taiwa kowa jiji da kai ba haka bane to amma shi talaka ba fakiri shi sa ai na sha mai ta muku Allah madaukin sarki sai yace innal insana la yataga ko ar'ahu stagna dan adam yana yin dagawa dan ya ga ya wadata abin da yasa shi dagawa menene wadatuwa to shi kuma wannan me yasa shi dagawa saboda Allah ba shi da kosisi aljuta ba kuma yanzu haka mai biyin wa yake ji to amma kuma diyare na kowa da kowa kowa ba ya ganin sa da mutunci ba wanda yace ga masa gaskiya haka yake yarda da kowa kaga abin yayi yawa ko ba washe yace washe yake da hauka Allah ya kiyaye to waɗannan mutane guda uku annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace waɗannan narko guda hudu da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi tattara da zasu tabbata akan su Allah madaukakin sarki ya kiyaye malai ce al-a'ilu abinda ake nufi da al-a'ilu shine al-faqiru talaka kenan wa anhu radiyallahu anhu qala wannan hadisi shi ma na Abu Hurairah ne Allah kara masa yarda yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace sayhanu kogin sayhanu tafkin sayhanu ruwa ne as-sayhanu din yana wani guri da ake ce masa azanat kusa da sham a kusa da garin sham yake a yankin larabawa wajaihanu da jaihanu shi ma jaihanu da kogi ne shi kuma yana yankin asiya yana yankin asiya wasu malaman suka ce yana bangaren india yana wajen india wasu kuma suka ce yana wajen turkiya wal furatu da kogin furatu shi ma kogin furatu ɗaya ne daga cikin koguna da suke a yankin larabawa yayi ya shine ya raba tsakanin sham da jaziratul arab yankin larabawa shine ya raba tsakanin su sannan yayi ittihadi da kogin dajla dake kasar iraki ma'ana ya haɗe da shi duk dai koguna ne gaba ɗayan su wan nilu da nil nil ai kowa san nil ko kogin nil ai na kogin nil yake misra a misra yake yawwa shi fa manu kogin nil to waɗannan kogunan guda hudu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace kullum min anharil jannati dukkanin su daga cikin kogunan aljanna suke dukkan waɗannan koguna guda hudu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace daga cikin kogunan aljanna suke dukkanin su to malamai suka ce me ake nufi da wannan wasu daga cikin malamai suka ce abinda ake nufi shine imani zai mamaye waɗannan garuruwan da duk aka ambata ma'ana duk inda kogunan nan suke to imani zai mamaye wuraren za a samu mu'minai da yawa da za su karɓi musulunci su bauta wa Allah su shiga aljanna an gane haka wasu malamai suke tawilin hadisi wasu malamai suka ce annal ajsamal mu'azzabati biha sarat ila aljannati suka ce abinda ake nufi da wannan shine duk jikin da aka yi masa azaba da ɗaya daga cikin waɗannan koguna to kai tsaye zai tafi aljanna ma'ana duk muminin da aka kashe shi ta hanyar wannan kogi a tillashi wannan kogi ya mutu ai masa azaba da wannan ruwa to makuma sai ita ce aljanna wasu daga cikin malamai haka suka awwala hadisi wasu daga cikin malamai suka ce a'a kamar shi Imam Suyuti shi yace alhadithu ala zahirihi hadisin zai abushi a zahiri ne a zahirin sa yadda yake me ake nufi kogunan nan guda hudu da annabi ya faɗa dukkanin su asalin su daga aljanna suke suna da wata madda daga aljanna ma'ana idan kai amfani da su kamar kai amfani da ruwan aljanna kenan shine abin da ake nufi amma wasu malamai suka ce a'a ruwa ne da Allah madaukakin sarki zai juyar da shi daga baya ya kuma ruwan aljanna ina fata an fahimta to wannan zai fi dacewa to amma dai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya tabbatar dukkan waɗannan ruwaye guda hudu dukkanin su daga aljanna suke gaba ɗayan su wannan hadisi Imam Muslim ya fitar da shi a cikin ingantaccen littafin sa wa anhu qala wannan hadisi shi man karbo shi daga Abu Hurairah Allah ya kara masa yarda yace akhadha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi yadi fa qala annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kama hannuna ya rike da hannunsa mai albarka fa qala yace khalaqallahu turbata yawm as-sabt annabi yake bawa Abu Hurairah labari yace Allah madaukakin sarki ya halicci at-turbata kasa ranar asabar ma'ana kasar duniya gaba daya Allah subhanahu wa ta'ala ya samar da ita ranar Asabar. Wa khalaqa fiha al-jibala yawm al-ahd. Sannan ya halicci duwatsu akan ta ranar Lahadi. Kasa Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta mata duwatsu domin kada duwatsu su rinka be, kamar kasa saboda kasa kada ta rinka be girgidi. Dan ka san da a ce wannan kasar da muke kanta muke zauna akan ta cikin nutsuwa ba ka jin shakka ko kokwanto, inda a ce babu duwatsu da abin da Allah ya kafe ta da shi. To yadda ka san idan ka tsaya akan ruwa, yanzu misalin da zan baka shi, dauki katako ka dora shi akan ruwa, sai ka hau kan ruwa, sai ka hau kan katakon ka tsaya, ya zaka rinka ji? Zai rinka me? Tambal tambal. To haka kasa ta rinka yi da kana cikin tafiya, ko sai ka ji kai gaba kware da gaske, ko ka ji kai baya, tayi tambal tambal da kai kai baya ko kai gaba. Amma sai Allah madaukakin sarki sai ya kafe ta da duwatsu. Waja'alna fiha rawasiya an tamida bihim waja'alna fiha fijajan subulan la'allahum yahtaduna. Allah ya ce muka sanya ar-rawasiya kafaffun duwatsu akan ta, an tamida bihim kada ta rinka rawa da mutane, inji Allah madaukakin sarki. Waja'alna al-jibala autada. Allah madaukakin sarki ya ce muka sanya duwatsu a matsayin mai autada, a matsayin diraku waɗanda suke kafa ƙasa. Saboda haka duwatsu da kake gani suna da amfani sosai da sosai, su suke rike ƙasa ta yadda idan kana tafiya lami lafiya za ka yi bacci, ka hau mota, ka hau mashin, ka hau keke, duk akan ta kai tafiya ba tare da kana shakka wani abu ba. To Allah madaukakin sarki ya halicci duwatsu a ranar Lahadi. Wa khalaqa ash-shajara, ya kuma halicci bishiyoyi, yawmal itsnain, ranar Litinin. Wa khalaqal makruha, aka halicci abinki. Wata ruwaya ta zo da al-fitan, fitintunu, aka halicce su yawmal thulasa, ranar Talata. Wa khalaqan nura, aka halicci haske yawmal arbi'a, ranar Laraba. Wa batta fiha ad-dawab, aka warwatsa aka barbaje dabbobi a cikin ita kasar yawmal khamis, ranar Alhamis. Duk dabbobin da ka gani an samar da su an aje su ne a doron kasar ranar Alhamis. Duk an aka ce ad-dabbatu shine kullu ma yadubbu alal ard, duk abin da yake rarrafe akan kasa sunan sa dabba. Dan idan tsantsan larabci ne aka ce ad-dabbatu, mutum ma ya shiga ciki, mutum ma dabba ne, an gane. Amma ba ana nufi dabba irin wacce ake abin nan ba. A larabci ad-dabba shine duk abin da yake rarrafe akan kasa, duk abin da yake tafiya akan kasa. Kai kana tafiya ko baka tafiya? Kana tafiya. To amma kasratul istimal ne, amfani, yawan amfani yau da kullun. Sai kasance da an ce dabba, me ake nufi? Kawai zaka dauka ana nufin sirago, su akuya ko? Yawwa. Shi sai Allah madaukakin sarki ya ce wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma faminhum man yamshi ala ala rijlaini ko faminhum man yamshi ala arba, daga cikin su akwai faminhum man yamshi ala batnihi faminhum man yamshi ala rijlaini faminhum man yamshi ala arba, daga cikin su akwai wanda yake rarrafe akan cikin sa, ka kamar irin su tsutsa da sauran su, akan ciki suke tafiya ko? Yawwa. Su miciji da sauran su. Yawwa. Irin abubuwan da galibi abubuwan da ake ce musu reptiles, nako reptiles galibi za ka ga da akan suna rarrafe ne akan cikin su, irin su kadangare da sauran su. Yawwa. To akwai wanda kuma suke tafiya da kafafuwa guda biyu, mutum ma ba da kafafu yake tafiya ba, ka ga ma ka shiga ciki kenan. Da Allah ya ce wa minhum man yamshi ala rijlain wa minhum man yamshi ala arba, a ciki kuma akwai masu tafiya akan kafafuwan su guda hudu, su ne sauran dabbobi. To banda mutane, sauran dabbobin Allah madaukakin sarki ya sanya su ne ranar Alhamis. Wa khalaqa adama sallallahu alaihi wasallam ba'da al-asr, Allah madaukakin sarki ya halicci annabi Adam bayan sallar al-asr, min yawmil juma'ati, ranar juma'a, fi akhir al-khalqi, a cikin karshen abin da Allah ya halitta annabi Adam alaihi salam. Kamar yadda ku sani Allah ya halicce shi ranar washe? Ranar juma'a. Ranar juma'a an halicce shi kuma bayan sallar la'asar, shi sa lokacin yake mai tsada. Za ga ranar juma'a annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, yace akwai wani lokaci wanda babu bawa da zai dace yana roƙon Allah madaukakin sarki, a wani lokacin sai Allah ya amsa masa. To duk kaiwa da komowar da malamai suka yi akan wani lokaci ne, zancen da yafi inganci shine ba'da al-asr, bayan sallar la'asar kafin faduwar rana. wannan lokacin inda zaka gane ka zauna kai zikirinka na bayan na yamma ka dauki alqur'ani ka karanta ko kai tasbihi ko kai wani zikirin ka roki Allah madaukakin sarki zaka dace ina fata an gane lokaci ne mai tsada ba a wasa da shi subhanallahi lokaci ne mai tsada wannan ba a wasa da shi amma zaka ga lokaci galibi lokacin ga fala ne ba haka bane yan kasuwa kasuwa ta fara daukar zafi matasa an tafi filin bal ba haka bane yawa duk masu shedan da diya za inasa shedan diya janye mutane amma lokaci ne mai tsada galibi ka kalla da kyau ka gani dan uwa kalli wannan lokacin ranar juma'a bayan sallar asar ka ga ina mutane suke ka kalla wallahi da wahala kaga wani yazo ne na wani abin da yake amfana sa da Allah ba haka bane da wahala da an shagala masu hira suna yi wanda suke filin kwallo wanda suke kasuwa wanda suke wajen party wanda suke wajen haka da an tafi a lokacin kuma annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce lokaci ne mai tsada babu yadda za a yi bawa ya dace a wannan lokacin yana roƙon Allah madaukakin sarki sai Allah ya bashi abin da ya roƙa kuma ni na san yanzu dukkaninmu na inda zaka bincike mu cikin mu cike yake da buƙatu ba haka bane hanni din nan mai magana ba haka bane duk muna da buƙatu kala kala amma me yasa muke sakaci kuma gashi annabi tsira da aminci tsara tabbata a garje ba mu tabbas to wannan lokaci ne na bayan sallar la'asar lokaci ne mai tsada kwarai da gaske shari'a tana girmama lokacin shi yasa ko da rantsuwa galibi rantsuwa da Allah subhanahu wataala ya ce ayi akan sheda idan mutum ya mutu ya ba da wasiya ga wasu mutane wanda ba a yarda da su ba aka ce a turke su su yi rantsuwa malamai suka ce rantsuwa za a yi ta ne bayan sallar la'asar tahbisunahuma min ba'di salati fa yuqsimani billahi ko yawwa in irtabtum la shahadatuna zuwa ƙarshe aqumi shahadati ma ma'ata daina to suka ce wannan lokacin da ake nufi bayan sallar la'asar ne saboda lokaci ne mai tsada kwarai da gaske lokaci ne mai matukar tsada to da lokaci aka halicci annabi adam alaihi salam annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi fi akhir sa'atin min nahari karshen lokaci na yinin wannan rana ta juma'a fiha bainal asri ila al-layl tsakanin sallar la'asar zuwa dare aka ce dare shine faduwar rana kenan dan da rana ta fada kuma dare ya fara kenan rana tana fada dare ya riga ya shiga rawahu muslim wannan hadisi muslim ne rawaito shi ɗan uwa wannan hadisi malamai sun yi maganganu da yawa a kansa wanda suke ganin hadisin ya inganta da wanda suke ganin hadisin kun ji an ce rawahu muslim ko amma wasu malamai suna ganin hadisin bai inganta ba daga cikin sa da imamul bukhari imamul bukhari dai ba da kuka sani muhammad bin isma'il al-bukhari shekara 1000 ruwa da suka gabata wato abin da ya faru shine suka ce hadisin ya takaro da ayoyin alqur'ani inna rabbakumul lahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin haka ne Allah madaukakin sarki ya halicci samai da ƙasa a cikin kwana nawa kwana 6 wannan kuma kwanaki nawa aka irga kwana 7 aka irga haka ne to suka ce akwai karo akwai cin karo Imam al-Bukhari sai yake cewa hadisin ya fi inganci a jingina shi zuwa ga Ka'abul Ahbar Abu Hurairah ne ya ji hadisin daga Ka'abul Ahbar ba daga manzon Allah ba tsira da aminci tsara tabbata a gare shi marwayacin hadisi sai ya wahami sai ya jingina sai ya rafa in hadisin zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inji Imam al-Bukhari yace jingina hadisin zuwa ga Ka'abul Ahbar as-sahhu shi yafi inganci inji Imam al-Bukhari shi sawa saboda gaskiya malamai suke cewa daga cikin su akwai Ibn Taymiyyah Shaykhul Islam alayhi rahmatullah yace daga cikin mu'akhazat da aka samu a cikin Sahih Muslim dan tibatibai da aka dan samu a cikin Sahih Muslim dan an ce dukkan hadisan Bukhari da Muslim menene ingantattu ne to akwai wasu hadisan da malamai suke dauka suke gani cewa ko dai akwai matsala a cikin isnadin su ko akwai matsala a cikin matanin su ba wannan hadisin su suka ce hatta a cikin matanin akwai me akwai ittirabi akwai matsala a cikin matan a cikin matanin sa ba ma isnadin sa ba kadai to amma wasu malamai da suka zo daga baya irin su ibnul jauzi abdurrahman ibnul jauzi su kuma suka ce hadisin ya inganta babu wata matsala a cikin sa saboda su wadancan malaman da suke ne bai inganta ba suka ce kuma kun ga an fara halitta ne hadisin ya nuna an fara halitta ranar washe asabar su kuma sauran asar sun tabbatar da cewa halitta an gama ta ne ranar juma'a an fara ta lahadi an gama ta juma'a asabar shine bai halitta ba kwana 6 a sati in ka dauke kwana 1 saura nawa kenan saura 6 to ranar asabar shine bai halitta ba wanda sun yi hujja da wannan malamin da suke gani ya inganta suka ce shi ayat da take bayani game da halittar sammai daga suka ce ayat ta zo ne ijmalan shi kuma wannan hadisin tafsilin yazo yana bayani ne kawai akan daidaikun abin da aka halitta suka ce kuma ya za a yi a sa kwana 6 ya zama to kwana 7 suka ce a'a ai wannan hadisin kwanakin halittar duniya banda halittar adam a ciki halittar adam ba za a sa shi a ciki ba saboda me suka ce saboda halittar adam alaihi salam Allah madaukakin sarki ya riga ya halicci ƙasa sannan can daga bai aka halicci adam saboda kai da aka tashi bayanin halittar an halicci ƙasa an halicci ba a sa halittar annabi adam a ciki saboda kalli kisar da Allah madaukakin sarki ya ce iz qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi mi khalifa qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima' wannan tattauna fa da ake an riga an halicci ƙasa an yi kuma lokacin babu annabi adam an gane an riga an halicci ƙasa a lokacin da duk abin da yake cikin ta har ma an sa wasu halittu a ciki kamar yadda wasu daga cikin malaman tafsiri suka faɗa sun yi barna a cikin ƙasar to sannan sai Allah madaukakin sarki ya nufata halittar annabi Adam alaihi salam sai yake ba mala'iku labari sai mala'iku suke cewa ya ubangiji yanzu zaka sanya a cikin ƙasa wanda za su rinka barna a cikin ta kamar yadda waɗancan suka yi barna wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce aljanu sun fara zama a ciki suka yi ta kashe-kashe Allah madaukakin sarki ya dauke su daga ciki to sai suka ce idan ana bayani game da halittar duniya ba a sa halittar annabi adam a ciki kaga idan ka dauke kwanan halittar annabi adam kwanakin sun dawo guda nawa kenan guda 6 su ina fata an gane sannan suka ce asar duk asar din da ya tabbata akan cewa an fara halitta ranar lahadi an gama juma'a suka ce babu wanda ya inganta daga ciki ba wani wanda ya inganta babu hadisi inganta sai da ya zo ce Allah madaukakin sarki ya fara halitta galibi an same shi ne daga littattafan kitab Isra'iliyat ne suke bayani akan cewa an fara halittar ranar lahadi an gama juma'a banda asabar shine yahudawa suke cewa Allah ya huta ranar asabar sai suke hutu ranar asabar su ma a'udhu billahi minash shaitanir rajim Allah madaukakin sarki baya hutu ai ko wa ma massana min lughubi Allah ya ce gajiya ba ta shafa mu to abu ne da malamai suka tattauna ƴan uwa wasu daga cikin malamai sun yi kokarin tabbatar da hadisin da kore masa duk wata shubha da malamai suka kawo wasu kuma sun ce a gaskiya hadisin akwai matsala a cikin sa a rabu da shi to Allah madaukakin sarki ya samu dace mu da zamu yi tawakkufi insha Allah ta'ala ba za mu rinjayar ba bai faɗa littafin sama ba eh da gaskiya abin da suka faɗa kenan suka ce Allah madaukakin sarki ya ce an halicci sammai da ƙasai a cikin kwanaki 6 shi kuma wannan hadisin sai nuna duka ƙasar ma a cikin kwana 6 aka halicce ta sun faɗi wannan amma daga ciki malamai suka ce a annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace an halicci bishiyu an halicci ranar washe ranar litinin an halicci abinki ranar talata duk sai malamai suka ce wannan baya kore cewa kuma iya bishiyin kadai aka halitta zata iya an halicci bishiyu an halicci wasu abubuwa amma ka kuma aya cikin suratul fusilat qul la innakum latakfuruna billazi khalaqal arda fi yawmayni ko wa taj'aluna lahu andada zalika rabbul alamin wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayami sawa'an lis-sa'ilin thumma stawa ila as-sama'i wa hiya dukhanun wannan aya ta fayyace ta tafsiri yadda Allah madaukakin sarki ya halicci samai an fara halittar ƙasa a cikin kwana 2 sannan Allah madaukakin sarki ya halicci sama a cikin kwana 2 sannan kuma ya halicci abubuwan da suke ƙasa a cikin kwana 2 nawa kenan 6 ina fatan fahimta to sanya abubuwan halittar kaza ba lalle ne kasance sun shiga cikin waɗannan ba maybe a cikin wasu kwanakin ne daban ba waɗannan halittun duniyar ba Allah madaukakin sarki ya halicci bishiya rana kaza dutse rana kaza ba lalle kasance waɗannan a cikin halittun duniyar ba amma dai da yawa daga cikin malamai sun yi kokarin tabbatar da ingancin hadisi da yawa to amma dai abu ne da yake buƙatar ƙarin bincike gaskiya da zurfafawa kai tsaye ka rinjayar da wata magana wannan abu ne da yake yana buƙatar lokaci Allah madaukakin sarki ya samu dace yanzu mun karanta hadisin ai kun ji shi ko to sai mu wuce wa an abi sulaiman khalid ibn al-walid radiyallahu anhu qala an karbo daga abi sulaiman khalid dan walid Allah ya kara masa yarda yace laqad inqata'at fi yadi yawma mu'tata tis'atu asyafin fama baqiya fi yadi illa sahifatun yamaniyatun babban sahabi khalid dan walid Allah ya kara masa yarda yace laqad inqata'at fi yadi yawma mu'tata haqiqa a kusan takobi tis'ata asyafin takobi guda tara sun karye a hannuna saboda gumurzu takobi tara wannan ai gumurzu adaka ta karye a bashi wata ya kare shiga a karya sai da guda tara suka karye a hannunsa ka san waye Khalid dan Walid ai ko hakan ta farne a ghazwatu mu'tata shine yakin da ake ce masa yakin mu'tata shi wannan yaki an yi shi ne a shekara ta 8 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tsakanin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da rumawa tsakanin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da rumawa abin da ya faru shine annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya tura ɗan sakonni garuruwa mabambanta na kewayen Madina da wanda suke nesa da Madina akai sakon annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi na musulunci annabi ya rubuta takarda ko ne stamp ya tashi an aike ce kai ka kai wa rumawa kai ka kai wa farisawa kai ka kai misra kai ka kai gasas duk annabi haka ya raba sahabban sa to wanda aka tura ya je busra ba basra daban shine Harith ibn Umair al-Azdi to da aka je sai sarkin wannan gari yasa aka kama shi aka kashe shi ina fatan fahimta to shine annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace wannan cin amana ne ba ya tayyuba to shine sai annabi ya hada wannan runduna kusan an samu mayaka a lokacin kusan mutum 3,000 dubu nawa 3,000 karkashin Zaid bin Haritha annabi yace kai ne komandan farko idan an samu matsala ko wani abu ya faru wanda zai maye gurbin ka shine Ja'far ibn Abi Talib idan an samu matsala wani abin ya faru ga Abdullah bin Rawaha mutum uku annabi ya nada musu saboda haka suka tafi su 3,000 ne amma su kuma a lokacin Rumawa da tsakanin Rumawa da Kristo da Larabawa wanda suka taimaka musu mashirkan Larabawa wasu malaman tarihi sun ce sun kai mutum 200,000 wasu kuma suka faɗa wani adadin da bai kai wannan ba ko 60,000 ko wani abu makamancin haka to ko 60,000 ma da 3,000 da Allah akwai hadi kamar 200,000 haka suka je suka tunkare su aka je inda aka yakin shine mu'tata sunan waje ne kafin a karasa sha a nan wajen yake to ana aka yakin shine aka yi wannan gumurzin da aka yi aka kashe duk wannan komandojin guda uku babu wanda ba aka kashe ba aka fara kashe abin nan Zaid bin Haritha ya yi shahada saboda haka sai wanda aka nada a madadinsa Ja'far bin Abi Talib sai karɓi tuta shi ma ya shiga ya yi gumurzu aka kashe shi ma ya yi shahada shi Ja'far bin Abi Talib shi ne lokacin da aka sare masa hannu ɗaya sai ya dawo da tutar ɗaya hannun da aka sare masa ɗaya hannun ya riƙe tutar da baki haka shine annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya sa masa suna At-Tayyar za a masa fakafakai a gidan aljanna da ya rinka tashi da su saboda hannayensa da aka sare Allah ya kara masa yarda an sare hannu ɗaya dawo da tutar ɗaya hannu aka sare ɗaya riƙe ta da baki ba za ta faɗi ba saboda haka sai Abdullahi bin Rawaha ya karɓa daga ƙarshe shi ma ya shahada to yayi shahada duk wanda annabi ya nada duk ukun sun yi shahada annabi kuma bai ayyana wani ba to kawai sai Khalid dan Walid sai kalla idan aka kalla abin babu shugabanci al'umma musulmi ta kare sai tsabce tutar kawai shi kuma sai ya rike sai ya nada kansa a matsayin komanda Allah ya kara masa yarda shi ya shiga ya fita ya tattara kan musulmi ya san yadda aka yi aka dawo da musulmi lami lafiya an samu nasara amma ba ta hanyar karya su ba ta hanyar tattaro kan musulmi a dawo gida lafiya shine fatahin da aka samu an ce duk wannan gumurzun da aka yi saboda korewa irin ta Khalid dan Walid bai fi mutum 12 aka shi a cikin musulmi ba bai fi mutum 12 aka shi ba kun ga an samu nasara ai haka ya dawo da su gida Allah ya kara masa yarda to ka san wannan yakin ku ai dole a gabza to shine yace sai da ya kare takobi guda 9 wannan ta kare a bashi wata wannan ta kare a bashi wata ba gudu ba ja da baya shiga yake kare har sai da guda 9 suka kare yace ma fa ma baqiya fi yadi sai da ya kasance babu abin da ya saura a hannuna na kayan yaki ko takobi illa safihatun yamaniyatun sai wata takobi yar yaman safihatun ita ce irin takobin nan mai dan lankwasa haka san takobi akwai tsayayya ko ita ce takobin gaskiya wata a ce yaki da ita akwai wata irin laraba suna rike irin mai dan yawwa ta dan lankwashe din ta dan yi bend kun gane irin ta ai to ita ce safiha sai irin ta ita a zara ta yaki radiyallahu ta'ala anhum ajma'i ita ya rike ya shiga ya fita yayi kokari ya tattaro kan musulmi suka dawo garin Madina lafiya a wannan yaki annabi tsira da amince tsara tabbata a garin shi ya sa masa suna Saifullahil Maslul zararran takobi ta Allah subhanahu wataala shi sa ake ce masa Saifullah takobin Allah saboda inda ya gumurzu kake bukata ka samu Khalid dan Walid Allah kara masa yarda shikenan ka gama a cikin sa bai sai dai a rufe kofa kawai eh matashi ne amma bai san abin da ake kira tsoro ba inda filin da gane bai san shi ba amma kuma haka ya mutu akan shimfadarsa ba a cikin a filin yaki ba ikon Allah subhanahu wataala kenan yanzu ko wannan yakin da aka shiga a ce mutum wajen 100 amma shine komanda kuma kutsawa yake ya kare takobi guda 9 amma ba a kashe shi ba da Allah ya kaddara mutuwarsa kuma a kunce mutu akan shimfadarsa Allah ya kara masa yarda amin wannan hadisi Imam al-Bukhari ya fitar da shi lokaci yayi zamu dakata ne insha Allah ta'ala sai sati mai zuwa sai mu dora daga inda muka tsaya abinda muka fadi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muka yi Allah subhanahu wataala ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa la hawla wa la quwwata illa billah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh